I sincerely hope that as soon as possible Nigeria
will. Tun ziyarar tsohon sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun a Nigeria a Agustan 2015 ya nuna ƙwarin gwiwar Nigeria da take mafi yawan jama'a a Afirka da zama mafi yawan bakar fata a duniya za ta shawo kan cutar shan inna. Daidai watan Agustan nan an samu shekaru hudu chip da zuba ido ba tare da samun cutar ba. Duk da yanda kalubalen tsaro ya kawo cikas wajen rigakafi a yankunan da Boko Haram suka fi addaba. Jami'in yaki da shan inna na hukumar lafiya matakin farko na Nigeria Dr. Usman Sa'ido Adamu ya zayyana hanyoyin da jami'an suka bi har aka samu cimma nasarar
tattara bayanai surveillance na ita wannan harkar cuta ko ina a kasar nan.
In fact har ma masu bada maganin gargajiya su ma muna kiran su fadakar da su akan yadda alamomin wannan cuta take. Ka gane wato ainihin za ka ga kafar mutum ba karfi a kafar da kuma zazzabi. So muddin muka samu wannan za mu tura jami'an mu aje a dauki wato ainihin samples bayan gari da sauransu aje a gwada a tabbatar da cewa ko ita ce ko ba ita ce ba.
Rashin mai da hankali tun farko kan cutukan da aka sani irin zazzabin cizon sauro daga masu bada tallafi na duniya ya kawo kyamar rigakafin shan inna da wasu suka fassara da makircin Yahudawa na rage yawan jama'a. Manyan malaman Islama irin su Sheikh Abdullahi Balalau na Jibwis sun dage wajen wayar da kan jama'a musamman ma bayan wani taro kan shan inna da suka halarta a daular Larabawa.
Hikiman mai alfarma sarkin musulmi ya dauke ni tare da wasu maluma irin su Malam Karibullahi Nasiru Kabara a gefen Darikan Kadiriya da wadansu kuma daga cikin gefen Jania ga mu da ni da akwai sakataren kungiyar Izala Malam Muhammad Kabiru Gombe akwai Dr. Abdullahi Salif Pakistan wanda daga nan muka tafi an gabatar da jawabai mun saurara an samu wasu manyan maluma daga kasar Saudi Arabia kuma bankin musulunci Islamic Development Bank sun zo babban abin da ya kara mana haske wannan taron shine da mun dauki issue ko matsalan polio matsayi ne da kawai turawa suke kawo magunguna kyauta me yasa ba za su ba mu maganin malaria ba dukkanin mu muna da wannan tunani amma a zaman sai muka ga tara kudi ake yi don ma a sayi maganin polio mai kudin computer Bill Gates da shi da jama'a sa su ma sun zo sun kawo kudin su sannan kasashen musulunci kamar Abu Dhabi suka ba gudunmawa kusan miliyan 125 na dala bankin musulunci shi ma ya kawo gudunmawa mai yawa da kuma ya za a taimaka wa kasashen musulmai a tabbatar da wannan cuta babu shi da yawa daga cikin malamai da suka fito daga kasar Saudi Arabia sun yi bayanai da karantarwa to kaga wannan ya canja mana tunanin mu da lissafin mu cewa sai ba haka yake ba.
Daraktar hukumar lafiya ta duniya a Afirka Matshidiso Moeti ta bukaci takatsantsan don har yanzu Afghanistan da Pakistan na da cutar ta shan inna da take ganin cutar na iya sulalowa zuwa Afirka tun shekaru 40 da suka wuce da aka samu nasarar kawar da cutar a Ghana sai bana aka samu nasarar kawar da wata kwayar cuta gaba daya. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Nigeria.